الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na biyar ga watan Sha'ban hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1406 Lahadi 1 ga wata ko biyar ne ko yawa hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 1445 wadda ta yi daidai da 15 ga watan 2 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari da ke cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasaru Zadil Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda babban malami Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya tattare shi yayi ikhtisarin sa cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 29 a cikin wannan littafi darasi na 30 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata da mun shiga cikin wato fasalin da yake magana akan koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da abin da ya shafi azumi kuma sai zama munasabar ta yi daidai dan muna dabda shiga cikin wannan ibada mai alfarma ta ainihin wato azumi inda malam ya gaya mana cewa azumi manufarsa shine wato ya daure zuciya daga abubuwan da take ta saba da su na sha'awa domin zuciya ta zamto ta shirya ta samu kimtsi ga abin da shine karshen sa'ada dinta karshen arzikinta to shine ta samu wato yaddar Allah subhanahu wataala ta kuma samu ainihin wato tsarki na har abada ta hanyar wannan ibada mai girma sannan malam ya gaya mana cewa shi a cikin fawaid da hikimomin yin azumi na farko akwai tunatar da masu hali ko tunatar da waɗanda sukan samu abin da suke iya ci 3 square meal su ci da safe su ci da rana su ci da dare to ga wata ibada an hana mutum ya ci tsawon kwana 30 to dan su dinga tunawa da waɗanda su ba iya kwana 30 ba tsawon kwana kusan 360 suna cikin irin wannan yanayi nan an ci da safe ba za a ci da rana ba ko an ci da rana ba za a ci na dare ba ko wani abu mai kama da ko kuma ma a dinga tsallake wani lokaci ba a samu abin da aka ci ba kai da kake da wadata kake iya ci sau biyu sau uku a rana da aka shar'anta azumi ka shiga cikin ibadar azumi ya kadan dani yunwa ya ka ji kishirwa akwai dadi to akwai bayin Allah wanda su kuma irin wannan rayuwar kusan galibin rayuwarsu suke yi dan ka tuna da su ka kuma dinga kai dauki da tallafi zuwa gare su sannan a cikin hikimomin yin shar'anta azumi akwai tsukewa shedan wato hanyar da yake sakata ya wala a tattare da dan adam ta hanyar kuntace masa magudanar abinci da abin sha da haka shi sa azumi ya zama shine linzamin masu tsoron Allah kuma shine ya zama garkuwar waɗanda ake kawo musu farmaki ake kawo musu hari kuma shine ya zama dausayin nagartattun bayi masu neman kusanci zuwa ga Allah kuma a cikin ayyukan da bawa yake yi kaf babu aikin da Allah ya ce nasa ne sai azumi duk aikin da kake yi ana jingina shi zuwa gare ka azumi ne kadai Allah ta'ala ya ce as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi kam nawa ne kuma ni na san irin sakamako da sakayya da zan yi wa mai azumi da haka fa inna as-sa'ima la yaf'alu shay'an mai azumin ka kalle shi ba wani abu yake yi ba kawai wasu abubuwa da ya saba da su na sha'awa su ne kawai ya daina abubuwan da yake so ya hakura da su dan samun dan san samun soyayya da kaunar Allah subhanahu wataala azumi wani sirri ne tsakanin Allah da bawansa iya abin da kake iya ganewa mutum yana azumi a zahirin sa ya bar ci ya bar sha amma yaya yana yin azumi cikakke kuma dan Allah yake yi to Allah shi kadai ya san wannan wannan shi sa aka ce azumi wani sirri ne tsakanin Allah subhanahu wataala da ainihin wato ba bawansa to wannan shine hakikanin azumi azumi yana da tasiri mai ban mamaki kwarai wajen wato bawa gabobi na zahiri wato kariya da kuma bawa badini wato zuciya karfi ga barin cakudedeniya da gwamutsetseniya ga abinda wato zai kaita zuwa ga abinda ba shi ake so ba ta hanyar karanta mata wani sinadari wanda yake jawo mata gurbata kuma wannan sinadarin galibi shike hana jikin dan adam samun cikakken lafiya shi yasa kamar yanda masana lafiya suka ce da zarar azumi ya kama to za a ga mutane suna ƙara lafiya wanda wannan yana nuna maka galibin jinya da rashin lafiya tana da alaka da cima yawan ci yawan sha to wannan gaskiya yana daga cikin abin da ke hargitsa jikin dan adam musamman in ya zamanto dan adam yana ci ba da bukatar ya ci ba yana sha ba daidai da ba lokacin bukatar ya sha din ba Allah madaukakin sarki ya ce ya shar'anta ko ya wajabta mana azumi kamar yanda ya wajabta shi ga waɗanda suka gabace mu dan mu zama masu takawa dan haka azumi daga cikin abin da yake samarwa mai shi shine yana samar da ainihin wato takawa wannan kusan da abin ne wanda mun tattauna shi a darasin da ya gabata sannan mun fadi irin tanadi da shirin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi wa wannan ibada ta azumi na ainihin wato ayyukan da'a ga Allah madaukakin sarki ciyarwa taimakawa da sauran abubuwa makamantan irin waɗannan a ruwaito cewa suna yin darasin alqur'ani tare da mala'ika jibril cikin watan ramadan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita sadaka yana yawaita ihsani yana yawaita karatun alqur'ani sallah zikiri i'tikafi yana kebantar azumi da wasu ibadoji na musamman irin kebantar da baya yi wa wani wata irin wannan ibadin in ba ramadan ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ma an ruwaito wani annabi wani lokaci annabi yake yin wisal ma'ana ya kai azumin amma ba zai bude baki ba sai ya sabe kuma sake zarcewa da wani azumi na biyu wato kwana biyu kenan ko fiye da kwana biyu har sahabbai sun yi kokarin su koyi da shi anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakurkurtar da su cewa shi ba irin su bane zamu tashi kan fasali qala al muallif rahimahullahu ta'ala faslun wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yadkhula fi sawmi ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shiga cikin ibadar azumin ramadan illa bi ru'yatin muhaqqaqatin aw bi shahadati shahidin sai ta hanya guda biyu zuwa uku ba zai dauki azumi ba sai da ganin wata tabbatacce shine bi ru'yatin muhaqqaqa ganin watan da aka tabbatar ba kokonto ba ba waiwai ba tabbar an tabbatar wannan ba yana nuna sai ya gani ba fa amma an tabbatar masa da an gani dai kenan shine bi ru'yatin muhaqqaqa aw bi shahid bi shahadati shahidin ko kuma wani mutum dai yazo ya ba da shaida cewa ya gani fa illam yakun ru'ya idan ba a samu ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda biyu ba a samu wani musulmi ya ba da shaida ya ga jaririn wata ko da shi kadai ne wannan shaida ta wadatar wa al'umman musulmi su tashi da azumi ko kuma ya zamana Allah ta'ala ya nuna watan jaririn watan ramadan mutane da yawa sun ganshi shine ru'yatun muhaqqaqa inda mutane dandazo masu yawa sun ganshi a can ma wasu mutane masu yawa sun ganshi a wani garin su ma mutane da yawa sun ganshi to kaga ru'yatun muhaqqaqa kenan shahidin kuma shine ya zama ba wanda ya ganshi sai mutum daya Allah ta'ala ya nuna masa kuma ya tabbatar da cewa ya gani to wannan shaida ta mutum daya ta wadatar da al'umman musulmi su tashi da azumi to idan ba a samu dayan abubuwa guda biyu ba ba a samu ru'ya ba muhaqqaqa ba a samu shahadatu shahidin ba akmala iddat sha'ban 30 To a irin wannan yanayin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika lissafin wannan watan da muke cikin sa na Sha'ban 30. Kenan idan wannan watan Sha'ban yana 29 sai aka samu ru'yatun muhaqqaqa, to washe gari za a tashi da azumi. Idan ba a samu ru'yatun muhaqqaqa ba amma an samu shahadatu shahidin, ma'ana shaidan mutum daya, yau misali 29 ga watan Sha'ban sai aka samu mutum daya tabbatar da ya ga watan Ramadan, to gobe daya ga Ramadan za a tashi da azumi ne. An fahimta ko? To idan ba a samu haka ba, yau 29 ga wata ba a samu gani tabbatacce ba, ba a samu shaidar mutum daya daga nan garin ko daga wani gari ko daga wata jaha ya tabbatar da ganin wata ba, to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika lissafin Sha'ban 30. Kenan sai a ce to gobe 30 ga Sha'ban. Tunda yau 29, hanyoyin da shari'a ta ajiye da za a tabbatar da ganin wata ba samu ba, to sai a cika lissafin Sha'ban 30. Wa kana idza hala laylatat 30 duna manzarihi sahabun. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wato a daren 30 din nan sai aka samu girgije ko gajimare ko hadari ya hana Annabi sallallahu alaihi wasallam ganin wata. Ma'ana kaman misali yau mu dauka 29 ne, wanda yau shine ranar duban farko da ya kamata a ga watan Ramadan, to sai kuma aka tashi da hadari, ko kuma kaman yanzu lokacin sanyi nan sai aka tashi da hazo, wannan hazan sai ya shiga tsakanin musulmi da ganin jaririn wata, domin ko ya fito yanzu ba za a iya ganin sa ba domin an samu ainin wato hadari ko hazo. An gane ko? Ya sanya shamaki tsakanin mutane da ganin jaririn wata. To akmala Sha'ban 30, manzon Allah sai ya cika lissafin watan Sha'ban 30. Walam yakun yasumu yawmal igma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana azumtar yawmal igmami, ranar da hadari ko ainin hazo ya lullube sararin samaniya ba a ga wata ba, nau baya daukan azumi. Ma'ana kenan inda yau za a ce yau 29 ga watan Sha'ban sai kuma aka tashi da hazo, to ba za a kaddara cewa kila watan nan ya riga ya fito, hazo ne ya hana a ganshi, don haka bari gobe mu tashi da Ramadan. Annabi baya haka sallallahu alaihi wasallam, tunda dai an samu wani dalili da ya hana ga wata, to za a dauka kila ma watan bai bayyana ba, don haka sai a cika lissafin Sha'ban 30. Don haka sai gobe in ya cika 30 sai kuma jiba tashi da azumin watan Ramadan. Wala amara bihi, kuma babu inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'ummarsa da su azumci yawmul igmam, ranar da aka samu hadari ko aka samu gajimare ko aka samu ainihin wato hazo ya ainihin wato rufe sararin samaniya. Bal amara bi ikmali iddati Sha'ban, bal ma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni, yayi umarni ne da a cika lissafi, a cika kirgen watan Sha'ban ya zama 30. Wala yunaqidu hadha qawluhu, amma fa wannan bai ci karo da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, fa in gumma alaikum faqadru lahu, da Annabi a wata ruwaya yake cewa fa in gumma alaikum, idan aka lullube muku jaririn wata, aka boye muku shi saboda hadari, saboda gajimare, saboda buda ko saboda ainihin wato abin nan hazo, to faqadru lahu, ku kaddara masa. Me kalmar faqadru lahu, kar ka dauka faqadru lahu wannan ruwayar ta ci karo da abin da muka karanta a baya, sai malai ya ce babu cin karo. Ibn al-Qayyim ya ce babu cin karo, fa innal qadar, domin can da Annabi ce faqadru, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da al-qadar ku kaddara, huwa al-hisabul maqdur, shine lissafi abin gurgudawa, wa huwa al-muradu bihi al-ikmal, abinda dai Annabi yake nufi da shi shi ma a cika lissafi. Fa in gumma alaikum faqadru lahu, ma'anarsa ɗaya da dai magana da muka yi a baya, in an samu yau 29 ga Sha'ban amma an samu hadari ya lullube sararin samaniya, an samu hazo an tashi da sanyi har da hazo ya hana ainihin jama'a su ga sararin samaniya, ballantana a ga jaririn wata, faqadru lahu, Annabi yana nufin ku cika lissafin watan Sha'ban 30. Da zarar ba a samu, kagan ba a samu wancan abubuwan guda biyu ba, to ba ku da zabi illa ku cika lissafin Sha'ban 30. Me ake bukata? Ru'yatun muhaqqaqa daya, shahadatu shahidin biyu, ba a same su ba, to al-ikmal shine kawai abu na uku, sai a cika lissafin watan Sha'ban 30 daidai. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الخروج منه بالشهادة اثنين يا كسانتي daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam shine fita daga cikin watan ramadan da shedar mutum biyu yanzu muna ta yin azumi mu dauka an shiga cikin watan ramadan muka yi 29 to sai aka samu shedar mutum biyu sun tabbatar da ganin jaririn watan shawwal karamar sallah to annabi sallallahu alaihi wasallam cikin karantarwarsa yakan ajiye watan ramadan an gama ramadan kuma an shiga watan shawwal dan haka ya fita sallar idi washe gari yakan fita daga wannan ibada ta ramadan da zarar an samu koda mutum biyu ne sun bada shaida cewa su fa sun ga jaririn watan karamar sallah shikenan na fata an gane wa idza shahida shahidani idan aka samu shaidu mutum biyu sun bada shaida bi ru'yatihi da ganin jaririn watan shawwal karamar sallah kenan ba'da khuruj waqtil eid lokacin da suka zo suka bada shaida lokacin sallar idi ya riga ya wuce misali an yi azumi 29 yau ba ga wata ba ba samu labarin ganin wata ba sai aka dauki na 30 sai can wajen karfe 11 na rana washe gari ranar 30 din ko 12 na rana kawai sai ga wasu mutane sun zo sun ba da shaida su fa ajiya sun samu ganin jaririn wata to yanzu za a karbi shaida su to amma yanzu ga lokacin sallar idi kuma ya wuce domin ana yin sallar idi ne da safe na fata an gane to in an samu irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam abtara yana ajiya azumi ranar 30 din sai kawai da rana aka ce kai azumi fa kake yi eh to an sanar da ganin jaririn wata kaman yanzu akan samu wani lokaci kaga sanarwar sai cikin dare wani lokaci sai ga mutun ya tsaya jira har bacci ya dauke shi wajen 12 kila sai a bada sanarwa la'alla bai san an ga wata ba dan haka da shi da mutan gidansa da lokacin sahur suka tayi suka yi sahur daukan azumi na 30 so bai samu labarin cewa an ga wata ba sai da rana to yanzu zai aje azumin dan yanzu a ranar Shawwal watan Shawwal ne ba watan Ramadan ba kun fahimci wannan to idan kuma lokaci in misali hukuma ma bata samu wannan sanarwar ba in kai kadai ne baka samu ba yakila an sanar a hukumance har ma yin sallar idi kai ne baka samu labari ba baka kuma fita da safa ba kila kuma baka kunna radio ba kuma kila baka kunna data ba dan yanzu hanyoyin wasail na samun sakonnin sun yi yawa ba da haka abun mamaki ne ma a ce an sanar da ganin watan azumi ko an sanar da ajiye azumi a ce wani bai ji ba saboda yanayin saukin wasail din akalla ga radio akalla ga waya a hannu wani zai kira ka ko ya maka text message ko kana bude data kaga sakonni suna shigowa ka shiga wani sakon za ka ga an sanar to mu dauka duk baka samu wayannan ta wayannan wasail din duk baka ga labari baka samu labari ba to kai kadai ne baka samu labari ba dan haka da ka samu labari sai ka sa ka abinci ka ci har ma an yi sallar idi idan kuma hukuma ce bata samu labarin ganin wata ba domin sanar da ganin wata ba aikin daidaikun musulmi bane aiki ne na hukuma hukuma ce take da haƙƙin ta sanar da al'umma cewa an ga wata a dauka an ga wata a aji ina fata an gane to in aka hukuma ce bata samu wannan labarin ba da wuri har sai da aka dauki azumi na 30 wajen 11 ko 12 na rana sai aka samu labarin ganin wata to za ta bada sanarwa cewa an ga wata na wato ajiye azumi watan Shawwal ya kama ba a samu labari da wuri ba sai yanzu ga kuma lokacin sallar idi ya riga ya fita to kowa ya ajiye azumin sa wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi abtara wa amarahum bil fidri sai kuma ya umarci ainin al'umma da su ajiye azumi wa sallal eid min al ghadi fi waqtiha sai a ce sallar idi za a yi ta washe gari a daidai wannan lokacin ina fata an gane yanzu kaga za a yi postponing din sallar idi daga ranar idin tunda ba a samu labari da wuri ba sai washe gari kaga kenan daya ko biyu kenan ga watan Shawwal sai a yi an sallar idi wannan yana nuna maka babu wani abu da aka bar mutane da azancin su ko hikimar su ko gano shi da kansu shari'a duk ta yi bayani ko da za a samu aka siga shi da aka ban san yaushe aka samu ra'ayin sai kowa ya gani ba ga wayanda suke da wato ra'ayi ko aqidar yan ganin wata, an sanar su cewa nan sanar hukuma ce ba ruwan su da ita. Amma kuma abinda zai baka mamaki ranar da aka dauki azumin sai mutun ya kicin abinci, azumi yake a kawai da ya kama baki, duk da ana samun yan takife da za ka ga mutun ya ci gaba da cin abincinsa, shi a wajen sa bai yadda Ramadan bane, yana yadda da hukuma a wurare da dama, a Ramadan ne bai yadda da hukuma ba. Wani kuma ba ma ya gane yanzu da zaka Ramadan zai wuce ka tambaye shi wani wata ne kuma yau nawa ga wata, ba lalle ya rike ba, amma rigimar sa tana farawa ne da zarar Ramadan ya zo. Yanzu a cikin wannan lokacin, yanzu mun ce yau biyar sanawar sultan, yau biyar ga wata, yanzu kana tambaya wani kila ce uku ko biyu, shi bai yadda da wata sanawa, tun yanzu ya fara gina kansa akan watan nan ba daidai ake tafiya da shi ba a lissafi. Na fata an gane. To da haka kaga wannan abu ne wanda yake karatu baya tare da wannan ra'ayin, abinda karatu ya tabbatar shine wannan gani, bi ru'yatin muhaqqaqa aw bi shahadati shahidin, ba fice aka shedu da yawa ba, bi shahadati shahidin, ru'yatin muhaqqaqa aw bi shahadati shahidin, kenan in mutum ɗaya ya bada shaida ana karɓar shaidarsa, ma damar musulmi ne mutumin kirki. Wannan ka koma cikin Sunan Abi Dawud a cikin As-Sawm hadithi na 2339, Imam Ahmad a mujalladin sa na 2 na 4 kai cikin Musnad, ainihin wato mujalladi na 4 wato hadithi na 14 da kuma mujalladi na 5 hadithi na, ko kuma kace mujalladi na 4 da kuma mujalladi na mujalladi na 4 shafi na 14 da kuma mujalladi na 5 hadithi na 362 da hadithi na 363 hadithin Rabi'i ibn Hirash daga wani cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Sunan Abi Dawud. Wa kana yu'ajjilu al-fitra, yana daga koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana gaggauta buɗe baki, wa yahuthu alai, yana kuma kwadaitar da musulmi akan gaggauta buɗe baki, da zarar rana ta fadi kowa ya nemi dabino ko abin da ya sawwaka ya buɗe baki da shi. Iza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im, wani sai dauka wata jarumta ne ce ai shi baya buɗe baki, sai yayi sallah, ya je masallaci, yayi sallar magariba, in ya dawo a natsi, ba a natsa bane, natsan shine ana rana tana faduwa kai buɗe baki, wannan shine a natsi. A hargitsa shine ka bari sai an yi sallar magariba sannan ka ce za ka yi buɗe baki, wannan a hargitsa kenan, ba a natsa kenan ba, ka bar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ina nutsuwa, a hargitsa kenan. A natsa shine ana dabinan ka yana aljihunka, ko ana kaiwa na azumin nan ne ka ce a sunna kake so ka aikata, ga ruwanka kana jiran abin nan, da rana ta fadi shikenan kawai, sai kawai ka samu abin da ya sawaka sai ka fara buɗe baki da shi. Wannan kai ga kai sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi baya wani jira da rana ta fadi zai yi buɗe baki. Wa yatasaharu, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sahur, shi ma wasu daga cikin al'adar zaka ji yana aini bana yin sahur, aini duk abin da nace da daddaren nan shikenan, sai kuma gobe da yamma. Wai duk waɗannan mutane fa suna lissafawa a matsayin jarumta ne, yace ai shi duk abin da ya gama ci yanzu shikenan, ya gama kawai, da haka shi sai kuma gobe da yamma baya tashi yin sahur. To rashin yin sahur barin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, akwai alheri da albarka mai tarin yawa da take barinka, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai shi jarumta ba, amma yana yin sahur. Wa yatasaharu, yana yin sahur, wa yahuthu alayhi, kuma yana kwadaitar da mutane akan yin sahur. Wa yuakhiruhu, yana jinkirta sahur dinsa. Wa yuragibu fi ta'khirihi, kuma yana kwadaitar da mutane wajen jinkirta sahur. Kaga can shi buɗe baki gaggauta shi ake, shi kuma sahur jinkirta shi ake, ka ja shi har sai dab da alfujir ya keto, sannan sai kai buɗe baki. Wani sai tashi karfe 3 dare kawai sai ya ce ai shi yayi sahur dinsa, tun wani kuma tunda yana doguwar hira, in ya gama hirarsa karfe 1 ko karfe 2 sai ya ce yayi buɗe bakin sa, ka ci abincinka dai na karfe 1. Sahur ana jinkirta shi ne har sai dab da alfujir, wannan shine ya dace da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka jinkirta sahur dinka saura kamar minti 20 ko 30 alfujir ya keto, sai ka dauko abin buɗe bakinka minti 10-15 ta ishe kayi buɗe baki, ka sha ruwa, shikenan kana zaune, za ka ji alfujir ya keto, an yi kiran sallah, shikenan. wannan yana daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo cikin Sahihul Bukhari a cikin As-Sawm hadisi na 1957 Imam Muslim a cikin As-Siyam hadisi na 1098 hadithin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radiyallahu an wa kana yahuddu 'ala al-fitr 'ala at-tamr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitarwa akan yin bude baki da dabino an fahimta ko bude baki da dabino wani ya bugu da yawa ya shaki abun nan sai kawai fara da shan ruwa wani shi kuma yace Aisha yafi son abu mai dimi-dimi da haka sai a kama kunun tsamiya sai ya fara bude baki da shi an gane ko wani kuma ma'abocin shayi ne sai ya fara da shayi an gane ko shi kuma wancanan ka kabus sai ya fara da staba sigari Allah kiyaye an gane ko yawa to wannan kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitarwa akan yin bude baki da dabino an gane ko mutum ya samu attam fa in lam yajid fa alal ma to idan mutum bai samu dabinan bane to sai kuma ya bude baki da ruwa an gane ko wani sai ya ce a cikin sa kullewa yake sha kake da yawa ala gafata malam bude baki aka ce shi kuma tunda uwar hanji ta takure sai a hankali kana dan sha kadan kana huta kana dan sha kadan kana huta in ka sha gurgudan da kake ganin dai ka dan yi bude baki sai kuma ka je kai sallah in kai sallah ko kuma in ka dan samu wani abu mai dimi bayan ka sha ruwan ko ka samu dabi ko wani abincin kadan ci to sannan kuma sai ka zo kai sallah ina fata an gane da haka ana yin bude baki da dabino in ba samu ba sai a samu ruwa wannan hadithin Imam Abu Dawud ya kawo shi a cikin As-Sawm hadithi na 2356 da Imam Tirmidhi hadithi a cikin As-Sawm hadithi na 696 hadithin Anas ibn Malik radiyallahu an wa sahahahu al-Albani fi hadhihi sunan Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Sunan Abi Dawud da kuma Sunan Tirmidhi wa naha as-sa'ima anil rafathi was-sakhabi was-sibab Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mai azumi arrafati wato alfasha batsa maganganun da basu dace ba an hana mai azumi yin su wasakhabi da hargowa hayaniya ihu wannan shine asakhab kada mai azumi ya dinga hargowa wannan ba cika samu ba ka iya samun dai mutum gashi dai yana zaune azumin yana jinsa amma kuma yana batsa ko yana zagi ko yana wani abu mai kama da haka ba cika samun ainin as-sakhab din ba ko saboda chemical energy ya riga ya tafi to kaga ina mutum ya samu wani kuzari da zai ihu to amma dai in an samu kila farko-farkon azumi kila da kuma da safe-safe kila a iya samun wanda zai as-sakhab din da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mai azumi arrafatu yin maganganun banza was-sakhab da kuma hargowa was-sibab da zage-zage wa jawabis sibab amsar da zaka bayar in ma an zage ka an bada jawabi wa jawabis sibab ko kuma da mai da amsar zagi jawabin sibab shine wani ya zage ka sai ka rama to shi ma annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam ya hana mai azumi a zage shi ya rama wa amarahu an yaqula annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mai azumi ya ce liman sabahu ga wanda ya zage shi inni sa'im wato wannan a cikin wannan sun ce akwai mai da martani a cikin inni sa'im ya ja ya kundumo zagi yayi wa mai azumi sai mai azumi ya ce inni sa'im ma'ana amsar shine kai baka azumi ni azumi nake domin inda kana azumi wannan kalma ba ta iya fita daga bakinka ba domin azumi ba yana nufin kar a ci kar a sha kawai ba har da kame baki daga surutai da maganganun banza duk an hana mai azumi yayi da haka tunda kai baka kame bakinka daga irin waɗannan maganganu masu muni masu nauyi ba to ya nuna baka azumi ni kam ina azumi yanda kake gandai baka azumi ni kuma ina azumi bazan bata azumi na ba ina fata an gane kamar amsar da ka ba wanda ya zage ka kenan yana azumi kana azumi wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin As-Sawm hadithi na 1894 da hadithi na 1904 Imam Muslim a cikin As-Siyam hadithi na 1151 hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda wa safara fi ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya ta same shi cikin watan ramadan dan haka yayi tafiya cikin watan ramadan fasama wa aftara a halin tafiye-tafiye irin na annabi sallallahu alaihi wasallam fasama yayi azumi wa aftara kuma ya aje azumi ba na zaka samu wani lokaci annabi yayi azumi wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje azumi wa khayyara ashabahu bainal amrayn haka ya ba wa sahabbansa zabi tsakanin al'amuran guda biyu in zaka yi tafiya kana da zabin ka dauki azumi in zaka yi tafiya kana da zabin ka aje azumi karka ce to ai tafiye tafiyan su irin na wancan lokacin akwai wahalhalu ba kaman irin na yanzu ba wannan azancin da kani kancin naka ne amma ajiye azumi ga matafi har yanzu yana nan ila yawmil qiyama kawai sai dai kana da zabi an fahimta ko kana da zabin ka dauki azumi kana da zabin kuma ka sha azumi daga baya karama a matsayin ka na matafi wa kana ya'muruhum bil fitr idha danau min al adu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan fitar da aka yaki za a je to annabi yana umartar sahabbansa da su ajiye azumi in an matso kusa da makiya abokan adawa ma'ana in za a fara yaki annabi yana cewa to yanzu saura kwana ɗaya ko kwana biyu mutun karu makiya to a ajiye azumi a saurara har sai an gama yaki saboda yanayin da za a shiga din yanayi ne da ana cin abinci ba yaya ballantana kuma ba a cin abinci da haka annabi sallallahu alaihi wasallam in an zo dab da fara yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar sahabbansa da su ajiye azumi da kaji a halinka na mai tafiye-tafiye kaji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ban maka azumin ramadan optional ko ka dauka ko ka aje walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam taqdirul masafa baya cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama auna nisan tafiya allati yubdiru fiha as-sa'im wadda mai azumi zai aje azumi a cikin ta bi haddin annabi bai iyakance tafiya da wani haddi ba ba ce tafiya sai ta kai daga nan zuwa kilomita 400 sannan zaka aje azumi ko sai ta kai nan da kilomita 800 sannan zaka aje babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance wato tazarar da matafiyi zai tafiya ya aje azumi madamar sunansa matafiyi to zai iya yana da damar ya aje azumi madamar sunansa matafiyi zai iya yin kasarun sallah da haka da kasarun sallah da aje azumi wa'annan matukar sunan mutum matafi yana da dama sassauci ne da shari'a ta yi masa ya ajiye azumi ya kuma yi kasarun sallah wa kana sahabatu hina yunshi'una safara yubdiruna min ghairi itibari mujawazatil buyut sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance yunshi'una safara idan za su fara tafiya ma'ana mutum zai tafi Kaduna ko zai tafi Abuja ko zai tafi Lagos to sun kasance in za su fara tafiya yubdiruna suna ajiye azumin su ne min gairi itibari mujawazatul buyut ba tare da la'akari da sun ketare unguwar su ko gidajen su ba ka san anan akwai inda malikiya suka ce ba za ka fara yin kasaru ba sai ka tsallake wato gidajen gari misali daga nan sai mutum ya fita can wajen gari sannan zai fara yin kasaru to matakar sunan mutum matafi su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa ba wai sai sun fara tafiya suke ajiye azumin ba tunda yau za su yi tafiyar to dama baya azumi zaka same shi bai ma dauki azumi ba wai sai an fara tafiya sannan zai ajiye azumin ba da zarar sun shirya za su yi tafiya yau dirura to zaka same su suna cin abincin su min gairi itibari mujawazatul buyut ba tare da lura ko la'akari da sai sun ketare gidajen gari sun fara shiga gonaki sannan su fara ainihin wato ajiye azumi ba wa yukhbiruna anna zalika hadiyuhu wa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam bal ma sahabbai suna bada labarin hakan shine koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na wanda zaka yi tafiya tun daga gida kawai ba ka aje azumin ka an gane ko wa kana sallallahu alaihi wasallam yudrikahu al-fajr wa huwa junubun min ahli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance janaba ta kan kama shi saboda kusantar iyali ko kuma alfujir kai yakan riske shi alhalin yana da janaba ta kusantar iyali anan ana gaya maka kwana da janaba baya hana mutum ya dauki azumi matukar ba lokacin azumin janaba ta samu mutum ba matukar da daddare janaba ta samu mutum bai samu yin wanka ba yace sai ya tashi da asuba kuma da ya tashi sai ga lokacin sahur ya riga yayi to sai sahur dinsa koda bayan an yi as-salatu khairu minan nawm sai ya wanka ya ci gaba da yayi sallah kuma ya ci gaba da azumin sa wayar gari da janaba baya taba azumin mai azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yakan kusanci iyalinsa kuma bai samu yin wanka ba har al-fujr ya riske shi kuma ainihin wato ya ci gaba da azumi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa yaghtasil, sai ya wanka ba'da al-fajr, bayan al-fajr, wa yasumu, kuma ya ci gaba da azumi. Wannan hadithi ne wanda Imam al-Bukhari a cikin As-Sawm ya rawaito shi, hadithi na 1925, Imam Muslim hadithi na 1109 a cikin As-Siyam, hadithin Ummul Mu'minin Aisha da Ummul Mu'minin Umm Salama, Allah ya kara musu yarda. Wa kana yuqabbilu ba'dha azwajihi wa huwa sa'imun fi Ramadan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sumbaci wata daga cikin matansa, kuma yana azumin watan Ramadan. Wa shabbaha qiblatas sa'im, har ma manzon Allah ya kamanta sumbantar mai azumi bil madmadati bil ma, da kurkurar ba, wato kurkurar ruwa a baki. Kamar yadda wani lokaci mai azumi zai ji bakinsa ya danyi man nauyi, ko ya bushe, ya ɗebi ruwa ya kurkura ya zubar, wannan ba matsala. To sumbantar matar mutum yana azumi, mutum ya sumbaci matarsa, wannan ma ba shi da matsala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantar iyalinsa, kuma yana azumin watan Ramadan. Wannan hadithi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin As-Sawm, hadithi na 1927, da hadithi na 1928, Imam Muslim a cikin As-Siyam, hadithi na 1106, hadithin Aisha, Allah ya kara mata yarda. Wa lam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam at-tafriqu baina ash-shabi wa ash-shaykh, babu hadithin da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na bambanta tsakanin saurayi da tsoho a wannan babu. Saurayi zai iya sumbantar matarsa kamar yadda tsoho ma zai iya sumbantar matarsa. Abin da yasa malai kawo wannan magana, ko wanda suke ganin idan saurayi ne baya halata ya sumbanci matarsa, yana azumi, saboda kaifin sha'awa da gafinta ya fi ga saurayi fiye da wanda yake babba ko dattijo. An bayyanta ko sai suke ganin in dattijo ne zai iya yi, sai suke hujja cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci matarsa, wato wata daga cikin matansa yana azumi, sai suka ce idan mutum ya manyanta dattijo ne zai iya yi, domin babu gafin sha'awa ta tare da shi, zai iya sumbantar iyalinsa shikenan. Amma saurayin da kila daga nan kada wani abu ya biyo baya ko ya faru, shi yasa suka ce banda saurayi. To anan shi sai Ibn al-Qayyim ya ce a babu nassin da ya bambanta tsakanin saurayi da wanda yake tsoho. Suka ce ma wani lokaci ana iya samun tsohon ko mai shekarun da yana da ƙarfin sha'awa kamar ta matashi din. Da haka ba shi bane mahallu shahid. Mahallu shahid dai shi mai sumbantar ya tabbatar da cewa ba zai yi wani abu da zai kare azuminsa ba daga nan. An bayyanta ko in dai iya sumbantan ne wani abu ba zai biyo baya ba, abinda ke kare azumi ba zai faru ba, to wannan babu laifi ko ga dattijon ko ga saurayin dan mutum ya sumbanci ainihin wato iyalinsa, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana yin haka. Wa kana min hadihi isqatul qada amman akala aw shariba nasiyan, yana daga koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam sariyar da ramuwar azumi ga wanda ya ci ko ya sha da mantuwa, musamman farko-farkon Ramadan. Za a ga mutane suna yawan yin tambaya, malam wallahi na manta ashe an ɗauki azumi na ɗan sha ruwa, ko kuma na manta sai na ga abin nan ka biskit ko kaza ya burge ni, sai na ci, sai daga baya kuma sai na tuno ina azumi. To duk wanda ya ci ko ya sha da mantuwa cikin watan Ramadan, to azuminsa yana nan, babu wata ramuwa da zai yi. Fa innama at'amahu Allahu wa saqa, Allah ne ya ciyar da shi ya kuma shayar da shi. Wal hijamatu ikita wa anna Allah huwa alladhi at'amahu wa saqa, domin Allah ta'ala shine wanda ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi. Wal ladhi saha anhu, abinda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, anna alladhi yuqdiru bihi as-sa'im, abinda azumin mai azumi yake karewa da shi, huwa al-aklu, shine ci, wa shurbu, da sha, da gangan ba da mantuwa ba mutum ya ci ko ya sha. Wal hijamatu, da kaho, wal qai'u, da amai. Wal qur'anu dalla anil jima'a, shi kuma alqur'ani ya yi nuni akan saduwa da iyali, shi ma yana daga cikin abin da ke kare azumi. Walam yasihha anhu fil kuhuli shay, babu hadithin da ya inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da cewa kwalli yana kare azumi, babu hadithi akan haka, inji Ibn al-Qayyim. An gane ko? Kenan abinda ke karya wa mutum azumi kai tsaye, ya ci yana sani, ya sha yana sani, a yi masa ƙaho ya, wato yana sani, sannan kuma ya yi amai, kuma ya zamanto aman shi ya ƙaƙaro shi, ba aman da shi ya fi ƙarfinka ya taho ba, ba shi ba, shi ne ya ƙaƙaro aman da kansa. To duk wanda ya ƙaƙaro amai, shi ma azuminsa ya karye. wanda ya ci da gangan azumin sa ya kare, wanda ya sha da gangan azumin sa ya kare. Kawai illa maganar da malamai suka yi da sabanin su, wanda ya ci da gangan ko ya sha da gangan yaya kafara sa take. Malikiya da wasu cikin malamai suka yi kiyasin sa da wanda ya sadu da iyalin sa da ranar cikin Ramadan, suka ce zai yi kafara ne ta azumin wata biyu a jere, ko ciyar da miskinai ko yan tabaiwa. Wasu malaman suka ce babu nassin da ya nuna ci ko sha akwai kafara, amma akwai nassin da ya tabbatar da duk wanda ya sadu da iyalin sa da ranar cikin watan Ramadan sai yayi kafara, kamar yanda bayani ya gabata, ko azumin wata biyu a jere, ko ciyar da miskinai 60, ko kuma ainihin wato yan tabaiwa. An gane ko? Suka ce to ya za a yi ga wanda ya ci da gangan? Suka ce na farko ya aikata zunubi mai girma, kuma in zai ta azumi wannan azumin da ya kawai ya riga ya tafi, da haka sai dai ta istighfari ya kafara. Wasu suka ce zai rama azumi ne guda ɗaya. Ina fata an gane wannan, dai akwai sabani ne tsakanin malamai. Wannan hadithin kaho, akwai hadithin afdar al-hajim wal mahjum. Afdar al-hajim wal mahjum, wato mai kahon, wanda yayi kahon ya kare azumin sa, wanda aka yi wa kahon shi ma azumin sa ya kare. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin As-Sawm, hadithi na 2369, hadithin Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu, da hadithi na 2370, hadithi na 2371, hadithin Thauban radiyallahu an, wal hadith sahahul albani fi sunan abi daud. Game da mas'alar amai, shi kuma ana nufin idastaqahu amdan, idan mai azumi ya kakaro aman da gangan, amma idza zara'ahu alqai, amma idan aman fin karfin sa yayi kawai ya taho, fala yu'addu mubtiran, to ba za a sanya shi a matsayin wanda ya kare azumin sa ba. Wanda ya kakaro azumin aman da gangan, to wannan shine wanda za a lissafa shi cikin jerin wayanda suka kare azumin su suna sani. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, saboda fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahu alqai'u, wanda amai ya fi karfin sa, falaysa alaihi qada, babu ramuwar azumi a kansa, kawai sai dai ya kurkure bakin sa ya ci gaba da azumin sa. Wa in istaqa, amma in ya kakaro shi da gangan fa, falyaqdi, zai rama wannan azumin da ya kakaro amai ya kariya shi. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin As-Sawm, hadithi na 1370, Imam Tirmidhi a cikin As-Sawm, hadithi na 720, Imam Ahmad a cikin Musnad, hadithi na 498, hadithin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda, Shaikh Nasiruddin Al-Albani kuma ya inganta wannan hadithi, shi kuma ganar cewa kwalli yana kare azumi babu hadithi akan haka. Shi yasa cikin abubuwan da aka halatta wa mai azumi yayi ya iya sa kwalli. Wasu sun ce wai an yi yayo kaki yana ganin sa makogoro. Na farko dai kwalli ba abinci bane. Ko da mutum ya yayo kaki ya ga kwalli a cikin kakin nasa, wannan ai kwalli ba abinci bane. An gane ko? Kamar yanda suka ce ya halatta mutum yayi amfani da brush na bakilin, domin su ma in dai ba yaro ba, ba wanda yake hadewa. Tsaftace haƙori babu laifi da mutum ya amfani da brush da makilin. Haka kuma babu laifi mai azumi yana ciwon ido ya diga ido, ya diga maganin ciwon ido, duk da cewa kana jin makakinsa da ɗacinsa a makogoro, shi ma ba abinci ba ne. Ko mutum yana ciwon kunne, shi ma a diga man magani a kunninsa, duk da za ka dinga jin makakinsa a makogoro, wannan baya daga cikin abin da ke kare azumi. Haka ɗanɗana gishiri da mata suke suna girki, ko ɗanɗana ainihin wato sukari a ji zaƙin abu, wannan shi ma a ɗanɗana a tofar, wannan shi ma baya kare azumi, kamar yanda malamai sun kawo su a cikin abubuwan da ba sa kare azumi. Wa sahha anhu annahu yastaku wa huwa sa'im, ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin aswaki yana azumi. Duk da cewa aswaki wasu suka ce idan 15 rana ta yi to makaruhi ne, kamar in ban manta mazhabin Imam Ahmad yana ganin in 15 rana ta yi makaruhi ne mutum ya yayi aswaki, saboda wannan bashin bakin wato mai matsayi ne a wajen Allah. Allah yana son wannan vibration din da bakin ka yake in kana azumi. Ina fata an gane. To dan haka sai suka ce idan mai azumi 12 ta yi daidai lokacin da aka fi samun wannan bashin bakin kenan, to in yana yawan aswaki kamar baya son wannan falala kenan, suka ce zai iya yi daga safe har zuwa rana kamar 12. In 12 ta yi sai ya haƙura, wannan bashin babu matsala. Wasu malaman suka ce a ai zai iya yin aswaki tun daga safe har rana ta faɗi, ba matsala. sai suka ce wannan bashin da bakin mutum yake yi ba a baki bane, daga ciki yake tahowa, tiriri ne na uwar hanji yake tasowa, shi yasa ko ka wanke bakin ba aka daina jin sa ba. Da haka bai da alaka da yin asuwaki ko rashin yin asuwaki. Da haka in kana bukatar asuwaki zaka iya yin, ka gama in an jima kaga kana bukata ka sake yi, in an jima ka kuma ganin kana bukata ka kuma yi, koda kai tsawon yinin wannan bai shafi azumin ka ba, kuma ba za a ce hakan ka rasa wata falala ta ainihin wato bashin bakin mai azumi shine mafi dadi a wajen Allah fiye da kamshin almiski, ba za a ce ka rasa wannan ba. Wannan hadithin na aswaki wa huwa sa'imun hadisi ne da'ifi, Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin as-sawm hadisi na 2364, Imam Tirmidhi a cikin as-sawm hadisi na 725, hadithin Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu wa da'afahu al-Albani fi hadhihi as-sunan. وقد ذكر احمد عنه انه كان يصب على راسه الماء وهو صائم. امام احمد يا رويتو حديثي daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuba ruwa a kansa yana azumi, musamman akwai lokutan da za ga ana yin azumi cikin tsananin zafin rana, zafin ranar digiri din ya kai yanda mai azumi yana gigita ya galabaita, to babu laifin mutun yaji irin wannan ya ɗebi ruwa ya zuba a kansa dan ya dan samu sauki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka kamar yanda Imam Ahmad ya rawaito hadisi, kuma hadisi ne sahihi, ka koma cikin Musnad mujalladi na 5 hadisi na 376 da hadisi na 380. Haka Imam Abu Dawud ya kawo wannan hadisin shi ma a cikin As-Sawm hadisi na 2365, hadisin rajulun min as-sahaba, wani daga cikin sahabbai, wa sahahul albani fi sunan Abi Dawud. Sannan Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin sunan Abi Dawud. Wa kana yatamadmad wa yastanshiq wa huwa sa'im, manzan Allah yana kurkura baki kuma ya shaka ruwa yana azumi. Wa mana as-sa'ima, kuma manzan Allah ya hana as-sa'ima mai azumi min al-mubalagati fil istinshaq, wajen kaiwa matuka a wajen shaka ruwa. Idan mutum yana azumi to wajen shakawa sai ya shaka sama sama, in ko ba azumi mutum yake ba to shine ake sanya shaka ruwan ciki sosai, amma in kuma yana azumi to sai ya shaka sama sama. Walam yasiha anhu ihtajama wa huwa sa'im, babu hadithin da ya inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah yayi kaho yana azumi. Ibn al-Qayyim yace babu hadithin da ya inganta zuwa ga annabi cewa annabi yayi kaho yana azumi. Qala Ahmad, Imam Ahmad yake cewa wa ruwiya anhu annahu qala fil ithmid liyattaqihi as-sa'im. Imam Ahmad ya ce an ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ithmid, mazala ya faɗa game da kwallin da ake kira ithmid, akwai wani kwalli sunansa al ithmid, to ya faɗi game da wannan kwallin al ithmid, yace liyattaqihi as-sa'im, mai azumi ya hattara da sanya kwalli al ithmid kada ya sa. Walam yasiha, sai dai hadithin bai inganta ba. Qala ibn ma'in, Yahya ibn Ma'in yake cewa hadithun munkar, wannan hadithi ne wanda yake munkar, hadithi ne da'ifi, Imam Abu Dawud a cikin As-Sawm ya kawo shi, hadithi na 2377, hadithin Abdurrahman ibn Nu'man ibn Ma'bad ibn Huza an abihi an jaddih radiyallahu an wa da'afahu al-Albani fi sunan Abi Dawud. Imam An-Nasiruddin al-Albani ya raunana wannan hadithin a cikin da'if sunan Abi Dawud. An gane ko wa'annan kaga suna cikin abubuwan da ya kamata mai azumi ya yi la'akari da su. Ina ga lokacin da mu yayi minti biyu za mu iya shiga cikin faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi siyami tatawwu', wannan fasalin shi kuma za mu ji koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da azumin nafila. Wa kana yasumu, manzo Allah ya kasance yana yin azumi, ya dirfafi yin azumi hatta yuqala, har a ce la yubdiru yau sharaban, annabi da ya sha azumi sallallahu alaihi wasallam in ya dirfafa yana tai yana tai yana tai, to sai ma an manta da yau sharaban da ga annabi ya ci abinci da rana. Wa yubdir, in kuma ya dirfafu ajiye azumi hatta yuqala, har sai an gano ana cewa la yasumu ka yau sharaban da annabi ya yi azumi sallallahu alaihi wasallam. Ka dubo ta irin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam, in ya fara ajiye azumin to har sai an gano fa ya dade bai azumi ba, in ya fara azumin kuma har sai an gano yau sharaban da ya ci abinci ya dade yana azumi sallallahu alaihi wasallam. Da haka ake so musulmi kada mutun ya zama kullun azumi yake, baka kai annabi sallallahu alaihi wasallam tsoran Allah ba, dan haka kai ma ka dauki irin wannan. Wa mastakmala siyama shahrin ghayra ramadan, in banda watan ramadan bai taba cika azumin wata guda dindi ba, ya dauka tun farkon watan har karshen watan bai taba yi ba. Wa ma kana yasumu fi shahrin akthara, kuma babu wani wata da yake yawan azumta samin maka ne su mu fi sha'ban sama da abin da yake azumta a cikin wannan watan da muke cikin sa yanzu watan sha'ban in akwai watan da annabi ake ganin kusan yawan sa yana azumta sa shine watan sha'ban kuma a cikin yin sa akwai shiri da kimtsi wa ramadan an gane ko yanzu wanda yake yin ko guda daya shi irin su ne wanda za ka gansa in ramadan ya kama suke gigita kafin ya bi jikin su amma wanda dama yana dan yi jifa-jifa ko kuma ya dan azumci wasu kwanaki a cikin wannan watan to za ka ga jiki ya dan fara karbar canji ya fara sabawa to in ramadan ya zo sai ga dama ainihin wato ba za a samu wani turjiya daga jiki ba domin jiki ya riga ya saba wannan hadithi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin As-Sawm hadithi na 1969 da hadithi na 1970 Imam Muslim a cikin As-Siyam hadithi na 1156 hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda walam yakun yakhruju anhu shahrun hatta yasuma minhu abinda dai aka tabbatar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine babu wani wata da zai kama tun farkon sa har watan ya kare ya fita ba tare da Annabi yayi azumi a cikin sa ba wannan shine abin da aka iya kiyayewa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam aqallu shay'in shine kaga siyamu ayyamud bid wa kana yataharra siyamul ithnain wal khamis Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirdadan azumtar litinin da alhamis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kirdadan yin azumin ranar litinin da ranar alhamis wana hadithin ka koma cikin sunan Tirmidhi a cikin As-Sawm hadithi na 745 Ibn Majah a cikin As-Siyam hadithi na 1739 hadithin Ummul Mu'minin Aisha sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin wannan sunan na Ibn Majah da Imam da sunan Tirmidhi wa kana qala Ibn Abbas Abdullah dan Abbas yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yuqdiru ayyamal bid fi hadarin wala safar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ajiye azumi a ranakun hasken wata 13 14 15 fi hadarin a halin zaman gida ne wala safarin ko a halin tafiya sallallahu alaihi wasallam ayyamul bid annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumtar ayyamul bid wannan hadithin Imam an-Nasa'i ya ambace shi wa kana yahuddu ala siyamiha manzon Allah kuma yana kwadaitarwa akan azumtar ayyamul bid wato 13 14 15 an gane ko to insha Allah an ce lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah sai wani satin sai mu dora abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin